maganin wargajewar jam'iyya kar ka manta tun 2013 lokacin da ake wannan gamin gambiza a Imaja, akwai ministan wancan lokacin Doyin Okubie da ya ce idan jam'iyyar APC ta yi wata shida a raye a kira shi shege. So mun shiga rigingimu da dama wanda suka wuce wannan, sannan kuma kada ka manta a wannan demokradiyya da muke ciki tun daga 1999, wannan ba shi ne karo na farko da jam'iyya take mulki ba. Akwai jam'iyyar PDP da ta yi a baya, kuma kada ka manta sun sha yin irin waɗannan abubuwa, wanda misali zan baka a 2006 zuwa 2007 lokacin da Obasanjo ya zo tafiya, mataimakin shugaban ƙasa na wancan lokacin Atiku Abubakar ya fita daga jam'iyya da gwamna guda ɗaya sun bar jam'iyyar, amma bai hana jam'iyyar PDP cin zaɓe a 2007 ba. To shi rigima irin ta cikin gida ko sauya shugabanci ba wani abu bane sabo a siyasar Najeriya, kuma wannan gyara da muke so mu yi da kuma wannan nauyi da aka aza mana, muna ganin shi ya zo a daidai lokaci, wanda ba ma wani fuskantar wani zaɓe na ƙasa baki ɗaya a nan kusa. To saboda haka dukkan gyare-gyare da ya kamata da ya kama mu yi, insha Allah za mu yi shi, kuma jam'iyyar nan tana nan daram kamar yadda take. To ba wani fargaba dai mu a gare mu, dukkan ma mu tunanin cewar jam'iyyar APC za ta wargaje saboda wannan gyare-gyare da za a yi. Ina ganin mai shi yana mafarki ne, gara ya farka ya gane cewar ba haka ba ne.
To idan kana cewar mafarki ne wannan tunanin, ai za a ga cewar akwai zababban shugaba a jam'iyyar nan taku, amma kuma bai cika shekara biyu ba, balle ai magana wa'adin shi, saboda wasu daga ciki suna ganin cewar an musu rashin adalci ne a cikin jam'iyyar, shi yasa aka samu wannan barakar.
To ai duk lokacin da kaga an dauki matakin gyara an hangi barna ne, ba so a ci gaba da barna, shi yasa za aka dauki matakin gyaran. Kuma ko mutum koli na jam'iyya dama tana daga cikin nauyi da yake kanta ta ga cewar duk lokacin da jam'iyya za ta samu matsala dole ta zo ta waiwaya ta duba menene matsalan kuma ta dauki mataki. So wannan ba wani sabon abu bane, kuma ba wannan shine manuniya na cewar jam'iyya tana cikin rikicin da ma ba za ta iya farfadowa ba.
To kana so ka ce al'umma Najeriya kenan shi shugabanci na Adams Oshomole da sauran mukarrabansa su ne suka yi ba daidai ba a jam'iyya, shi yasa kuka kokarin kuka ga kuka cire su?
To ai idan karji ana gyara dole akwai matsala ne, zai yi ai gyara ba matsala? Wannan abu ne da kowa ya sani, dole ne idan aka samu matsala ko min kankantan matsalan dole ne a dauki matakin gyara. Wannan kuma shine abin da ya wajaba akan shugabannin jam'iyya na koli.
Idan ka yi maganar matsala da kake cewa an samu a jam'iyya, akwai rahotanni da dama da suke nuna cewar shi uban tafiyar taku wato shugaba Muhammadu Buhari shine ummul haba'isin duk wannan matsalar ta jam'iyyar taku, me zaka ce dangane da haka?
Wannan ba gaskiya bane, wannan duka abin nan shagube ne, kuma wannan wasu ne kawai suke faɗa saboda wani manufansu daban. Ai shi shugaba Muhammadu Buhari dan jam'iyyar APC ne, kuma shi ne jagoran jam'iyyar APC, amma dukkan 'yan Najeriya ne suka zaɓe shi, shugabanci da yake shugabancin Najeriya ne. So kuma ka san a matsayinsa na ɗan jam'iyyar APC shi ma ɗan majalisan koli ne na wannan jam'iyyar, wanda kuma yana daga cikin nauyi da shi ma ya rataya a kansa idan lokacin da ya ga ɓarna a jam'iyyar, dole ne shi ma kamar sauran 'yan jam'iyyar ya sa baki. Amma ba wai dan akwai matsala za a ce shi ne ya kirkiri matsala ko kuma shi ne umar labarisan matsala, wannan duka soki buruzu ne, wanda idan ka duba wanda suke faɗa haka duka suna da wasu manufofinsu ne daban, wanda ba manufa na ɗan jam'iyyar APC ba.